Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar 10 ga watan Disamba shekara ta 2017. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Tsohon muƙaddashin shugaban jam'iyyar PDP Prince Uches Candace ne ya lashe zaben shugabancin jam'iyyar bayan kammala babban taron jam'iyyar da ya kawo ƙarshen kwamitin riko na Sanata Ahmad Makarfi. Candace daga yankin kudu maso kudancin Najeriya ya samu ƙuri'u 2000 inda ya nasara akan abokan takararsa biyu, Farfesa Tunde Adeniran da Chief Raymond Dokfesi. Tun gabanin taron, wasu waɗanda suka ayyana tsayawa takarar da suka haɗa da Bode George da Beng Daniel sun janye, inda har George ke zargin cewa gwamnan Rivers Neilson Wike ya nuna Yarbawa wariya musamman don mara goyon baya ga Candace. Tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar da kuma Tom Ikini da sauran gwamnonin jam'iyya irinsu Ayo Payoshe da Ibrahim Dankombo sun shaida sanarwar sakamakon da aka yi a daidai karfe 3:15 na dare a gugun Najeriya. To sai a biyo mu cikin shirin manal asar inda za mu kawo muku rahoto akan wannan batu. Shugaban kungiyar kasashen Larabawa ya yi kira ga kasashen duniya da su amince da Falastinu a matsayin kasa mai iya wuce da birnin Kudus a matsayin babban birnin kasar. A wani martani da ya bayar bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa ya amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila kuma za a mayar da ofishin jakadancin Amurka zuwa can. Ahmed Abulgait ya yi wannan kira ne jiya Asabar lokacin wani taron gaggawa da ministocin harkokin waje na kasashen Larabawa suka gudanar. Ya ƙara da cewa wannan shirin da Amurka ta yi tamkar amincewa ne da mamayar da Yahudawa suka yi wa Falastinu. Ya kuma ja ayar tambaya kan matsayin Amurka na mai taka rawa wajen kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya da ma duniya baki daya. Wasu jami'an diplomasiya da kasashen Larabawa sun bayar da shawara a rubuta takarda ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yin Allah wadai da shawarar da Amurka ta yanke. Taron gaggawa da aka gudanar jiya Asabar a birnin Cairo ya zo ne bayan kwashe kwanaki 3 ana zanga-zanga kan titina a yammacin kogin Jordan da zirin Gaza da kuma zanga-zangar da aka yi a masallacin Al-Azhar. To ana shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar ne Prime Minister Iraqi Haider al-Abadi ya sanar da cewa yakin da aka kwashe shekaru 3 ana yi na kokarin ganin an fita takiyan kungiyar ISIS ya zo karshe. A cewar Al-Abadi, yanzu haka sojojinmu su ne ke da ikon iyakar Iraqi da Siriya, saboda haka na bayyana kawo ƙarshen yakin da ake da ƙungiyar ISIS. Ya faɗa haka ne a wajen wani taron da ƙungiyar 'yan jarida suka shirya a Baghdad. Sanarwar daina zuwa kwanaki 2 bayan da ƙasar Rasha ta ce ta samu nasarar daƙile ƙungiyar ISIS a Siriya, inda Rasha ke goyon bayan dakarun gwamnati. Gwamnatin Iraqi dai ta ce nasarar da samu na nufin cewa dakarinta ne ke da ikon kudancin kasar tare da wato bakin iyakar Iraqi da Siriya. Tun ranar shekara 2014 mayakan kungiyar ISIS suka kwace ikon kashi 1/3 na fadin kasar Iraqi, wato kuma wadda ta zama babbar barazana ga gwamnatin kasar. Cikin shekaru 3 da suka gabata, dakarun Iraqi da goyon bayan rundunar sojin da Amurka ke jagoranta suka samu damar kwato yankunan da ke hannun ISIS baki daya. A jiya Asabar ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce zuciyarsa ta soso lokacin bude gidan adana kayan tarihin na masu fafutukar kare 'yancin bil'adama da aka yi a garin Jacksonville da ke jihar Mississippi, inda ya jinjina a fitattun 'yan gwagwarmayar 'yancin ɗan adam irinsu Medgar Evers da Martin Luther King Jr. Trump ya yi jawabinsa ne jiya Asabar gabanin bikin bude gidan tarihin a hukumance. a halin da ake ciki kuma masu zanga-zanga sun hallar a gidan tarihin suna zanga-zangar zuwan Trump din inda suke rike da kwalaye dauke da sakonni dake cewa Trump na cike da tsana masu sukan lamirin Trump sun ce shine rurutar zaman doya da manja tsakanin jinsuna daban-daban a Amurka fitaccen mai fafutukar yancin bil adama kuma dan majalisa John Lewis an shirye cewa zai yi jawabin bude gidan tarihin amma tarihin Alhamis ya sanar da cewa ba zai halarci bikin ba saboda Trump zai je daga ƙarshe tsohon shugaban kasar Georgia Michael Saakashvili ya fara zanga-zangar kincin abinci kamar yadda lauyansa ya faɗa manema labarai a jiya wato jiya Asabar
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi Jaladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Zabe ko nadi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma sauraro da ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar yau shirin kamar wanda ya gabace shi zai waiwaye ne akan zaben kananan hukumomin jihar Akwa Ibom wanda jami'a mai mulki na PDP ta lashe zaben gaba ɗayan sa to sai dai kamar kullun jami'ar adawa ta APC ta ce jami'ar PDP ta yi amfani da karfin mulki ne kawai ta yi son ranta ga dai abin da Alhaji Abdulsalam Bati ɗaya daga cikin waɗanda suka tsaya takara kuma na tambaye shi ne ko me yasa ya zama tabiyan yan siyasar Najeriya ko ma a ce Afirka baki ɗaya idan sun faɗi zaɓe maimakon su rungumi kaddara su haƙi gaba amma sai sun samu wanda suka ɗora wa laifi shine sai ce a ai batun ba haka yake ba.
The election wasn't free and fair. It wasn't free at all. You see, in Akwa Ibom state, Akwa Ibom is characterized as a place where impunity reigns. Every time election in Akwa Ibom state, they always use men dressed in military and uniform, parading themselves as police, carrying arms to terrorize voters. So on that day, there was no material, and election in Akwa Ibom State, which was supposed to be done on Saturday, some people were caught during the election from printing ballot papers on Friday, and they were arrested by the DSS on Friday, which was 1st of December.
Zaben da aka yi san ba adalci a ciki. Zabe a jihar mu ta Akwa Ibom kullum cikin rashin adalci ake gudanar da shi. Kuma sau tari sai kaga an samu wasu cikin kayan sarki suna abin da suka ga dama a wuraren jefa kuri'a. Kuma ko a wannan zaben ma abin da ya faru kenan domin a ranar zaben ba kawo kayan zabe akan kari ba. Zaben da za a gudanar da shi ranar Asabar amma an kama wasu tun ranar Juma'a suna dangwalawa jam'iyya mai mulki. Kuma jami'an tsaro masu farin kaya sun kama su. Kuma ko baya ga wannan sai da muka ga shugabannin jam'iyyar PDP sun kwashi takardun jefa kuri'a suna dangwalawa. Wasu a ofisoshinsu, wasu a gidajensu. Sa'annan a ce mana an yi zaben gaskiya?
To me jami'an tsaro suka yi game da waɗannan korafi naka? Ko ba sani ba ne?
From what my stakeholders, the stakeholders of my party APC, the chieftains, they informed the police authority, the military authority. We had a interaction. The security agencies in Akwa Ibom State, comprising of the Nigerian Army, represented by the Brigadier General of the Army, the CP, the Commissioner of Police, the Director of SSS, the Commandant Civil Defense Corps, and the National Orientation Agency, all of them together with the architect chairman, they called all the political parties and the contestants for a meeting. They were trying to assure all that the election...
Shugabannin mu na jam'iyyar APC sun sanar da su, kuma ko kafin ranar zaben, sai da shugabannin jam'iyyar mu suka zauna da duk waɗanda ke da ruwa da tsaki a harkokin tsaro. Aka tattauna kuma suka ba mu ƙwarin gwiwa cewa wannan karan zaɓe a jihar mu zai bambanta da wanda aka saba yi. Abin mamaki sai kwaran muka ga kusan a ce wannan zaben ya fi waɗanda suka gabata muni.
Yanzu kana nufin jami'a mai mulki ba ta yi aikin da jama'a za su sake zaɓenta ba ne? Domin idan mutane sun ji ka sai su ɗauka domin ka faɗi zaɓe ne sa kake neman wanda za ka sa ma laifi.
No, I am not saying this thing because I have lost the election. For example, there is an ongoing registration of voters with the INEC. And I understand that Before election is conducted, there must be a kind of voters, the revision of a voters register, and the register has to be published for people to go and make claims and objections. Now, eligible voters undergoing the present registration with the INEC, the actual chairman was saying there is nothing like registration of voters now in Nigeria. What it's doing now is a mere collection of names that those people who are registering now cannot take part in the
wannan ba batun wai na fada zabe bane. Misali yanzu da muke magana da kai, akwai sake sabunta katin register da hukumar zabe a jihar muke yi. Kuma ga bisa al'ada, kamata ya kafi a gudanar da zabe, ya dace a ce an samu kundin da ke tattare da adadin mutanen da za su jefa kuri'a, wanda za a baza a bainar jama'a domin mutane su tafi su bincika su gani ko sunayensu sun fito ko a'a. Amma idan mutane suka tafi domin binciken sunayensu, sai hukumar zabe ta jiha ta ce wai ba inda ake gudanar da sabunta katin register a duk fadin Najeriya, abinda kawai hukumar zabe ke yi tattala sunaye kawai suke yi. To idan tattala sunaye suke yi, waɗanda suka bar jihar ko kuma suka mutu ko kuma waɗanda shekarunsu yanzu ya kai na jefa kuri'a sabanin lokacin da aka yi rijista can baya fa,
to yanzu a ganin ka wani jara kake ganin ya kamata a yi domin a gujewa aukuwan haka a zabe na gaba ko kuma a ce zaben gama gari?
In fact the in the agenda of corruption free Nigeria, President Buhari should really sound a serious warning to the security agencies that they should ensure that they are not impersonated or they are not being used, because I cannot distinguish whether these people in the uniform with the Nigerian security agency or they were impersonated. The security agency should be alert.
A cigaba da yaki da cin hanci da rashawa, kira na shine ga shugaba Muhammadu Buhari da ya tashi tsaye ya tabbatar cewa ya gargadi jami'an tsaro su tabbatar ba a yi amfani da su wajen shukar rashin gaskiya ba, ko kuma yin amfani da kayan su domin yin sojan gona ba, domin waɗanda muka ga suna koran mutane a lokacin zabe ba zai tantancewa ko jami'an tsaron gaskiya bane ko kuma na bogi ba.
Shi ma Muhammad Muktar ya dubi zaben kana ya ji da batuwan da Alhaji Abdulsalam ba sa yayi, domin ko ga abin da ya ce da ni.
Saboda haka ne akasari za ga jihar Akwa Ibom a gwamnati ne akasari za ta yi da tsibiti take da kanin jagora a gurin mai tsanani ne kuma mai karfi. To duk da haka mun samu dai jama'ar mu na APC sun taka rawa biyu, sai an sami neman a dace da wasu gurare, wasu zamu gurare da samu labari, wasu gurare kuma an fi kuma sai an halitta a nan wannan zabe.
Wannan ya sa na kira Elder Okon, ɗaya daga cikin waɗanda suka tsaya takara kuma suka yi nasarar wannan zabe na ƙaramar hukumar Uyo ta Arewa, na tambaye shi ko ina gaskiyar zargin da aka yi cewa jami'ar su ta yi amfani da ƙarfin mulki domin samun nasara.
What has not in my knowledge really been worked hard to crisscross the length and breadth of our various local government areas. I was a candidate today, chairman-elect. I put before you what and what and who I met. You will be convinced without any doubt.
Ni dai ban san wannan maganar da kake yi ba. Jam'iyyar PDP ta yi aiki tukuru wajen neman ganin ta yi abin da ya dace domin ta samu nasarar zabe. Kuma ni ne dan takarar da ya tsaya kuma yayi nasara. Na san dawa-dawa na cimma da kuma tattaunawa da shi ko kuma da su, kuma suka zabe ni bisa cancanta. Zabe wani abu ne da yake da lokaci, ba wai biki bane. Abu ne da ke da mataki-mataki, ko bayan kamfe sai da na tuntuɓi dukkanin waɗanda ya dace in tuntuɓa kafin yanke shawarar tsayawa takara. Hatta jam'iyyarmu ta 'yan adawa ta APC akwai cikinsu waɗanda na tuntuɓa a cikin al'ummar da suka zaɓe ni, domin sai in faɗa maka aƙalla sama da mutane 20 daga cikin 'yan jam'iyyarsu ta APC da na tuntuɓa, kuma na yi imani a cikinsu akwai waɗanda suka jefa mini ƙuri'a, kuma na yi haka ne saboda sanin martabarsu da ƙimarsu cikin al'umma. Don haka wani ma ya zo ya ce wai an yi maguɗin zaɓe, to ai wannan bai ma san abin da yake cewa ba. Kai tsaya ka ji, hatta jama'ar da ba 'yan asalin jihar mu ba amma sun zama 'yan jiha ban kyale su ba. Misali al'ummar Hausawa, na Igbo, na Yarbawa da kuma kungiyar mata, ba wanda ban je ni da kaina na nemi goyon bayan su ba. Kuma ni ubangidan wanda muka tsaya takara da shi ne idan aka zo batun siyasa. Shi ya sani sau 10 idan za mu tsaya zabe, to sau 10 zan ka.
Ɗaya daga cikin korafin da suka yi shi ne saboda jam'iyyarku ke kan mulki a jihar kun yi amfani da jami'an tsaro. Kunya abin da ga dama, me zaka ce game da wannan?
I don't know how you listen to, but I need to balance because I know you're a journalist. I believe you're a journalist. Is it my party that controls the media? Different media houses invited us for a debate.
which they did not collect a dime from us. I have gone to the debate in all the media houses and have presented myself and my agenda to the people. They refused to come.
Ban san abin da ya sa ka tsaya sauraren irin waɗannan maganganun ba, amma na san tunda kai ɗan jarida ne kana so ka ji kowane ɓangare. Bari in tambaye ka, shin jam'iyya ta ce ke sarrafa kafofin yaɗa labarai da ke cikin Najeriya? Gidajen yaɗa labarai daban-daban sun kira mu domin mu gudanar da muhawara, wanda ko CC ba su ce mu biya ba. Iyaka mu zo mu faɗa wa mutane abin da za mu yi musu, ba wanda ban halarta ba. Su kuma masu ƙorafin ko ɗaya ba su halarta ba. Na biyu, ni ne koko jam'iyya ta ce ke da iko da jami'an tsaro, koko gwamnati jaha tana da jami'an tsaro ne. Malam, kalamansu na wanda ya fadi zabe ne, don haka kawai ka kyale su. Idan an rantsar da ni su zo mu hada hannu domin ciyar da karamar hukumar mu gaba.
To da yake masu korafi sun ce yan sanda na fitan waɗanda aka yi amfani da su wajen tafka maguɗi. Na kira kwamishinan yan sandan jihar ta Akwa Ibom, wato kwamishinan yan sanda Zubairu Mu'azu, kuma na fara tambayar sa ne, zaben da aka yi a jihar Akwa Ibom an ce jami'an tsaro sun yi wa wasu ba daidai ba, shin me zai ce game da wannan?
Kamar yadda kace an yi zaɓe a jihar Akwa Ibom, wani launin haka take dole ne an yi zaɓe ranar biyu da watan nan da ta wuce ranar Asabar. Na biyu kuma rawar da jami'an tsaro suke takawa a zaɓe ko da ina ma na Akwa Ibom ba. Tsawon na ba da tsaro a tabbatar da an yi zaɓe cikin lumana da zaman lafiya wanda kuma muka yi. To maganan wani korafi daga ɗayan jam'iyya ko kuma wani matakin da tsoron da yan tsaro suka taka a cikin harkar zaɓe wanda ban samu wani rahoto daga ko'ina ba, ban samu rahoto ba.
Ɗaya daga cikin abin da suka ce shine an ga wasu mutane cikin kayan sarki, musamman na yan sanda, suna koran masu jefa ƙuri'a a wuraren da ake jefa ƙuri'a. Ka samu wani rahoto mai kama da haka?
Ban samu ba, alhamdulillah.
Akwai wanda ya kawo ƙara ko kuma ya kawo korafi game da cewa ga abin da yan sanda suka yi mashi wurin jefa ƙuri'a wanda ba daidai ba?
Babu wani wanda ya kawo ƙara, babu wata ƙungiya ko zumar da kamun na ƙara, ba za mu na rahoto ba.
To a aikin da kuka yi na gaba ɗaya, akwai wanda kuka kama a kan sun yi wani abu a lokacin zaɓen wanda ya saba laifukan da ba a rasa ba nan da can?
Akwai wanda jami'an tsaro da ƴan sanda da masoji da ƴan sandan suke yadda suka kama lokacin zaɓe, mun kuma yi bincike mun kai da yawansu kotu, sai kuma na bincike.
To na ƙarshe me zaka ce game da zaɓen ta fannin tsaro gaba ɗayansa?
Zaɓe nan da ta fannin tsaro mun yi a duk da kafa ne mace mu jami'an tsaro. Tsaro ne wanda zaɓe ne wanda za ka sanna mun za a samu tashin hankali sosai daga irin rautayin da aka samu. Amma hala cikin ikon sa ya sa an yi zaɓe lafiya an gama lafiya. Da mu samu wani tashin hankali na ɗagu hankali ba wannan zaɓen.
To masu saurare, yau nan shirin zai ɗiga aya a majin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugon shirin Ladai Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Nan farfajiyar masallacin Shehu Shaibu unguwar Dejem Arrondissement da ke Yamai kenan, inda ɗimbin jama'ar musulmi suka hallara a wannan dare na Alhamis wayewar Juma'a da ke matsayin ranar rufe taron maulidin tunawa da zagayewar ranar haikuwar manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar kowace shekara a bana ma malamai sun dukufa ga addu'o'in zaman lafiya da samar da ci gaban ƙasa. Dalili kenan Khalifa Ibrahim Shehu Shaibu ya gargaɗi al'umma.
Wannan ina kira 'yan ƙasa su mai da hankalinsu, su zan an tsaya maɗaurin ki guda. Wannan ƙasar ita ce kawai muke da ita. Idan muka gyara mu za mu ji daɗi, idan muka ɓata ta kuma mu za mu sha wahala. Kenan abinda nake kira 'yan ƙasa, mu so ƙasar mu, mu tsaya mu gyara ta, a zauna lafiya, a son juna, a yi haƙuri da juna, kuma mu nisanci abubuwan da za su kawo rabuwar kawuna tsakani. Kuma fitintunin da muke ji na kewaye da mu kuma daga cikin gida wanda da ne muke jin su, garuruwan da suke kewaye da mu. To muna fatar Allah Maɗaukakin Sarki ya ribe mu da idan rahamarsa, ribe mu da idan rahama ya korar da waɗannan fitintunin a cikin ƙasarmu, kuma ya ba 'yan ƙasar haɗin kai ya za su zauna lafiya.
Jawabin cikar mako guda da ke matsayin na rufe taron maulidin wannan shekara bai manta da ma'aikanta ba, kamar yadda Sheikh Ibrahim ya tunatar da su nauyin da ya rataya a wuyansu.
Dan kwanakin baya na lura cewa ƴan ƙasa sun ɓata majina rai har ya kai ana ƴan abubuwan da bai kamata ba. Allah ya sanya ya zukatan shugabannin ya zuwa musu tausayi a cikin zukatansu su tausaya ma ƴan ƙasa, kuma abubuwan da zai sa ƴan ƙasa su ta shayayya har ya kai a ɓata rayuka. Ya kamata idan zuciya ta yi sai zafi, to a bari hankali aikinsa.
Su ma dai uwaye mata da suka hallara a sashen da aka keɓe domin su sun yi amfani da ganin wannan muhimmin lokaci don neman falalar sallar maulidi. Dalili kenan sai ya da Hafsat ta ja hankulansu a kan maganar nuna kyawawan ɗabi'u a duk inda suke.
Mu mata ya kamata mu yi koyi irin haƙurin shi da yafiyarsa, musamman tsakaninmu da zamantakewa na maƙotaka, ko zamantakewanmu da mazajenmu, ko da ƴaƴayenmu, ko da dangin miji, ko da uwar miji, ko da ƴan uwanmu duka.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a kuma wani lamari mai kama da wanda ya gabata, Sule Mumuni Barma ya aiko mana da wannan rahoto wanda ya dubi kan matakan da hukumomin ƙasar suka ɗauka domin ganin an tsara yadda malamai za su riƙa yin wa'azi da kuma yadda za a riƙa gina masallatai da nufin kawar da matsalar masu yaɗa tsatsauran aƙida. Ga Sule Mumuni Barman da ƙarin bayani.
Makewa da addini don furta kalaman tunzula jama'a a wani yunkurin haddasa hargitsi na kan gaban dalilan da suka janyo tashe-tashen hankula a ƙasashe da dama. Dalili kenan da hukumomin Nijar suka ga cancantar shirya wannan haɗuwa da ke tattara shugabannin addinin Islama daga sassan ƙasar domin nazarin hanyoyin rigakafi, in ji ministan cikin gida Bazoum Mohammed.
Yanzu haka bamu da kowane tsari da gwamnati ta hidda na yanda za a bude masallaci, kuma yanda za a yi wa'azi cikin masallaci. Kowa ya ga dama sai ya bude masallaci kuma ya yi wa'azi yanda ya ga dama. Ana iya a taso amma mai wani hili a tsakan gari kuma a yi wa'azi ba tare da an tambayi wani izini ga kowace irin hukuma ba. Mutum yana iya zuwa radio ko television ya yi wa'azi ba tare da ya shirya ba, ba tare da ya tambayi umarni ba, kuma yakan iya ga maganganu wanda ba su dace ba wani lokaci, kuma suke iya su kawo tashin hankali. Kenan wannan taron da muka yi zai ba mu dama mu tsaya da ka'idodin.
Shugaban kungiyar addinin Islama ta Alisan Sheikh Nuhu Abdulrahman wanne ya yaba da wannan yunkuri na ganin
babbar shawara ce suka kawo ga kasanmu, kuma zai tabbatar da kwanciyar hankali cikin kasanmu. Shi addinin musulunci haka yake miƙe yake, abinda Qur'ani yace abinda sunna tace. Babu san rai, ba a ce malami ni ra'ayina, a'a babu. Wajen tsarin masallatai menene addini yace, wannan duka zamu gaya musu gaskiya abu yanda yake. Wajen wa'azi da ake yi, wa'azi duka an yi hita cikin Qur'ani, ya hita sunnar manzo Allah, ba wa'azi bane.
Ra'ayi ya zo daya a wurin malamai, sabili kenan da Ustaz Muhammadu Ashiru Muhammad Tukur na kungiyar Operation Maradi ke gargadin gwamnatin Niger akan bukatar daukar wasu muhimman matakan da za su ba da damar cin amfanin wannan shiri.
Niger koda tana da talauci, to amma dai tana da arziki da wadatar da ba kowace ƙasa ke da ita ba, shine zaman lahiya. To kenan su ƙara kulawa da harkar addini, su san da cewa shine turken zaman lahiya din ne. Idan aka bar shi ya lalace, to shikenan fa sai dai Allah ya kiyaye. Kenan dan saboda gwamnati ta ce za ta sa tsari, wannan mu abu ne na murna wanda muka dade muna jiran faruwar shi. Muna kiran gwamnati ta san da cewa wannan babban aiki ne ta dauka.
Tuni dai hukumomin Nijar suka ce sun tanadi wata sabuwar dabarar inganta tsarin karantarwa a makarantun allo.
Za mu yi nazari mu ga kaga za mu iya kusa da makaranta ta gargajiya mu koya ma yaran wata sana'a wanda za ta ba su dama su rike kansu, kuma su yi amfani da ilimin da suka samu.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.